kowane kuskure zai fita kana bata shatha ya dahu ma alma wanda hannun shi ta damka tare da ruwa au ma akhir qatrin ma ko karshen wanki na ruwa karshen dugo na ruwa fa idza ghasala rijlaihi in ya wanki kafafunsa kharajat kullu khati'a kowane irin kuskure zai fita mashata rijlahu wanda kafafunsa ta taka ta tafi wurin sa ma alma tare da ruwan au ma akhir qatrin ma ko kuma karshen dugo ruwa ata yakhruja naqiyan min adh-dhunub kaga wannan rahama ce daga Allah gare mu kai alwala gafarta maka kurakurai matukar baka zo da babban zunubi ba abinda ka kallata kallo nawa kake yau abinda ka damka abinda ka taka ka tafi ala hadathna muhammad ibn ma'mar ibn rabi'i al-qaisi hadathna abu hisham al-makhzumi ana abdul wahid wa huwa ibn ziyad hadathna usman ibn hakim hadathna muhammad ibn al-munkadiri an humran an uthman ibn affan qala yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda fa ahsana alwudu'a duk wanda ya alwala ya kyautata alwala wato ahsana alwudu'a bima'ana asbagha alwudu'a kharajat khatayahu min jasadi dukkan wani zunubi zai fita daga jikinsa hatta takhruja min tahta adhfari sai zunuban da akarkashin akayenka farcanka sai ya fita aga miyayi wannan rahama sai duk abin da kai na kurakurai zai fita aga ba karmin alkhairi bane wannan dogon babe ne ba mu kai shi insha Allah ma tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika.